Exclusive from NigeriaBasic.com.
Word. Yen, that's how we to kill now. I mean, that's how we gonna do it. Wannan shi ne dalilin da ya sa in ke da zafi 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 ni suke bida tsuwa ya kawo wuta na pi wannan shi ne dalilin da ya sa in ke da zafi 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 ni suke bida tsuwa ya kawo wuta na pi babu dan yi wasa awoyi 24 cikin kowace rana nazari nake tukuru domin in tsorata fama. Crazy in love with hip hop, I'm a microphone mahaukaci. All is well, bai wane kawai daga mahallaci. VOC ba kira dau kamar miyan anguwa. That's the life I choose, I bani da niyan canzuwa. Dan idan na tuba dan wuya babu lada. Allah da iko can a baya sun ba mu rata. Yanzu kure seren su nake kira popoti. I'm too fast for blue, so I watch them pop roachy. Kuje kuce wa Nas da Jay-Z ba su yi damara. Cause the boy is ever blazing like wutan jahannam. I'm sick and tired of trying. Ima da ciwo na koya. Kadan da na hakura amma yanzu na warke. Simple amma ya sa ogan su ya charke. Wannan shi ne dalilin da ya sa in ke da zafi. 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 Ni suke bida tsuwa ya kawo wuta na pi. Na pi. Na pi. Na pi. Na pi. Wannan shi ne dalilin da ya sa in ke da zafi. 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 Lucy keep it that's why I call Uta Napi. Napi, 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 yeah. I go higher every day, she a sana ke da dada. It's natural, recon ubangiji ake agada. Nakasuwa bai da kyau amma yana da sada. I'm a real stunner, amma sama da wada. Ba a sani dole idan nace zangi zangi. Ko a birnin Moscow zan iya wanka da ruwan sanyi. Fans everywhere, har nema nake in shadu me. I love you all my people, loyin babu kuwai babu ni. From a weak man you transform me to a jarumi. Magana maza muke me na kiran Oma. Me. Cause it's beautiful, I need my na san tana da kyau. Amma kaman ka ga gobe ai sai ka gama da yau. Good luck, na zamo shugaba daga wakili. Shi yasa bana magana idan babu dalili. Jimana, share maganan addini. Idan ka iya, ka iya ne Rashidi Yakini. Wannan shi ne dalilin da yasa in ke da zafi. Zafi, 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 zafi. Ni suke bida tsuwa ya kawo wuta na pi. Na pi, na pi, na pi. Na peak when that shit is deleted, the yes I in kid as I pee. Zappy, 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 zappy. The music can't be bad, so I call Uta Napi. Napi, Napi, Napi. Kira akan kira kullun number na is busy. Young money millionaire sun fara kira na wheezy. Ban insa aljuhu kuce kuce wa Madugu ya ce wa Stash Hassan da Husaini yau sun shiga uku. Kauna ta fara adaba kaman annoba. We driving them crazy at the review muke aloba. Yau ne yau sohuwa da tumbudi makaho a dakin banki yana batun kudi. Akwai yaudara naga karuwa da lullubi. Kadan da mai kaza ya ci kai a garin fushi. Amma na ce mashi ya sa sori ya mari forget. Surki zan bashi dan ya gaza wa shan mu wet. Abun takeici sarki a bani bani dan ya rasa dukiyarsa da karfi wa chali chali. Dariya nake sun ga kare sun gudu ni kam gani na dake. Wannan shi ne dalilin da ya sa in ke da zafi. Zafi, 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 zafi. Ni suke bida tsuwa ya kawo wuta na pi. Na pi, na pi, na pi, na pi. Wannan shi ne dalilin da ya sa in ke da zafi. Zafi, 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 zafi. Ni suke bida tsuwa ya kawo wuta na pi. Na pi, na pi, na pi, na pi.